Gata da hasken fata, kallon shigan gaban mota, a insta na fara ganin ta, tunda na ganta na foda, tana da chocoba foda, ina ta liking post mata, dan ta yi kyau a jibota, ina same ta na huta.
I'm not your fan but your lover.
Karanta karanki ya bace soyayya ce yau ta jani ta kai
hey sweetie I just wanna